的 hot opportunity， 我的 hot opportunity，
我的 hot opportunity， 啊，苏那伊在不济，
天冷狗屎街，伊啥的哥们儿在那修理。
我的 hot opportunity， 啊，苏那伊在不济，天冷狗屎街，伊啥的哥们儿在那修理。
罗马的阿德不注意，这阿苏那耶对不起，只能够死这一刹的哥们儿，真的是无力。
Assalamu
alaikum, Patia, my tapia, Kai say,
Buddy
had a Puduji. I said, Mosin Kineka, San Yamaza, why? Buddy
had a Puduji,
Patia, you do Niaga, but take your mama, Patia.The boy give up a damn guy and not in
it. But he had to put you in it as soon as he did it. Get him no CJ, he's on the get him with the machine.
No, I was a very shame when I buy your toss a very kid.
But he had to put you in it
as soon as I get the sun repeat as soon as he did it.
But he had to put you in it.
I shall was a thing to say.Azatin Shewini, I say, take shining, Kina, take shining, Shewini.
But he had to put you in here as soon as he did. Get him no CJ, he found a get him in the Shewini.
Kaina, when there's somebody at a casa, I tell by eight.
But he had to put you in
here. Kaina, when there's an inata faro in my way.
But he had to put you in
here. Kaina, when there's an.Kaya terai rai saboda payam terakan nashe tasirum ni.
Buti hata putu ini asuna hai day piti. Jenang no piti isa de girman tenashe
buti. Ya kapapa inta piyar mazapati anulil mubi.
Buti hata putu ini
ashe ya wiki yar buti ashe asararil mati.
Buti hata putu ini
asanta gane.Barbati awa ne mutum ashe kayan shehu yau gaba ne kayan ki ne
Buti hata putu ine azu na ye dai fice Girin no fice isa da girman ta na shehu de
Ya zubin farko wanda di ya dauka sauran ki ne
Buti hata putu ine
Dane ki gani shehu mai rabo ke kallan ki ne
Buti hata putu ine
Ashe ke sararBuma buya sani Ashema ya wa sani Kiya jahili chikini
Buti hata putu ine Asuna hai dayu piche Girin no sije Isa de girman tana shehu
de Dogani tini ya koliji Bayani ya bayano
Buti hata putu ine
Chikin zao kinsan ki sayida Tana tantalu
Buti hata putu ine
Chikin kina boye chikin Kuma na bayanu aya wanda ya kiki sayida makinshi uni
Buti hata putu ine asuna hai dayu piche Girin no sije isa de girman tana shehu de
Kaya she sanki da gaski aya nasara yanduzu
Buti hata putu ine
Iji minu buti buti akar kibari umasu
Buti hata putu ine
Chikyun koji sanki Karamata nusu kaya mamuli dinkine Ashe kuma sirikinkine
Buti hata putu ine asuna hai dayu piche Girin no sije isa de girman tana shehu de
Waina maine man abashi dubu ɗaya kunne kaje
fadiha ta fito ije
ka kama fadiha ta ke za a yi ma a gaje
fadiha ta fito ije
ashe bazabar me da an fada mai to za ya je a yau da girman ba goberi to ba wanki ne
fadiha ta fito ije a so na yi dai fice girman
zalki shaida garan
fadiha ta fito ije
yana ne ma sai da fadiha da boki ban
fadiha ta fito ije
yarda da ni dauki sitirar soyayya ruban saboda ina san ki sai da ta kadan ki ne
fadiha ta fito ije a zo na yi dai fice girman na fice ita da girman ta na shi gude
yauta sai tai kadan
fadiha ta fito ije
ashe soyayya daban biyayya ita ma daban
fadiha ta fito ije
ide bode wa ki ban fadiha ban san kadan fahimtar da nayi wa shewuna fahimtar ki ne
fadiha ta fito ije a so na yi dai fice girman na fice ita da girman ta na shewuna
tana ka da su
fadiha ta fito ije
ashe zafin san ki ne ya sa ruhi ya gasu
fadiha ta fito ije
bayani ya ta riga fahimta ta karkasu ashe binki da gaske sai da bin farhama ne
fadiha ta fito ije a zo na yi dai fice girman na fice ita da girman ta na shi gude
sara
fadiha ta fito ije
barawo aljan da malami zancan yadira
fadiha ta fito ije
ku gane jirgi na mamaci shine makara fahimtar zancan da nayi yana maunin kai ne
fadiha ta fito ije a zo na yi dai fice girman na fice ita da girman ta na shi gude ta fito ije a zo na yi dai fice girman na fice ita da girman ta na shi gude
fadiha ita ce sarauniya magana disi ce
fadiha ta fito ije
abinda ta samu a shehu ya samu ka firgice
fadiha ta fito ije
a yau wanda ya ja da ke fadiha zai gwammace gida da karatu ashe suna da isharar ki ne
fadiha ta fito ije a zo na yi dai fice girman na fice ita da girman ta na shi gude
mai san ki sai da wallahi alazim
fadiha ta fito ije
na ki mai kinki ya jinin gausul azam
fadiha ta fito ije
ashe wanda kiki ya zama shaitanin rajim jini sheyin tote shi yake motsa jinin ki ne
fadiha ta fito ije a zo na yi dai fice girman na fice ita da girman ta na shi gude
da dama sai san su barki ne ba sunan ki ba
fadiha ta fito ije
sanin suna bai zamo sanin zatiyar ki ba
fadiha ta fito ije
ashe ba ganin fadiha yan ba ta fito ije ba fito ije fadiha ashe gaba ne bar hamani
fadiha ta fito ije a zo na yi dai fice girman na fice ita da girman ta na shi gude
ke gogaya da ke
fadiha ta fito ije
ashe kin nisa shehu waye zai ja da ke
fadiha ta fito ije
isar ki ta sama sirawani ke gashe da ke uwar ummul khairi a gurin ummul khairi ne
fadiha ta fito ije a zo na yi dai fice girman na fice ita da girman ta na shi gude
mai so shi ke yabo
fadiha ta fito ije
fadiha cikin muradi yau ki ce ke rabo
badiya ta fito ice
badiya ta kaya na bukatar sirrin yabo ashe mabukaci yana bida mu mai bashi ne
badiya ta fito ice a zuna ai dai fice girin mutu ice isa da girmin ta na shi gude
gauta ya zakuri
badiha ta fito ije
abin alfari na zamani shine saurayi
badiha ta fito ije
take baka fara badiha karshe aka zabi badiha da bayin mu ne badiha jalabin mu ne
badiha ta fito ije a zona ai dai fice girin mutu ije isa da girmin ta na shi gude
sharori barkatai
badiha ta fito ije
makamin sarki ya shefa ya dar mana da katai
badiha ta fito ije
ashe wanda ka makansa bai zance barkatai ashe gausillahi shi ya sa maki sunan ki ne
badiha ta fito ije a zuna ai dai fice girin mutu ije isa da girmin ta na shi gude
ni nazo ko barki ne
badiha ta fito ije
saboda buwayar kisa a bani muhalli gine
badiha ta fito ije
ki mun nazarar da shehu yayi maki ni dan ki ne da haidara nazo ki ban abin alfarin ki ne
badiha ta fito ije a zona ai dai fice girin mutu ije isa da girmin ta na shi gude
gobirawa bayin ka ne
badiha ta fito ije
ashe ba sa jaje kai abo ya da filin su ne
badiha ta fito ije
saboda sun tabbatar da kai sirkin shehu ne a cutar da take jiki ka yaye girman ka ne
badiha ta fito ije a zona ai dai fice girin mutu ije isa da girmin ta na shi gude
ya gusar da dukan sha'ani
badiha ta fito ije
badiha cutar jikin mu da yake ce ba gani
badiha ta fito ije
wana jikin shehu ga ki ba tunano bane uwar malam sisa mai isar da bayanin ki ne
badiha ta fito ije a zona ai dai fice girin mutu ije isa da girmin ta na shi gude
gwiwa ta karfafe
badiha ta fito ije
badiha domin razimi ki mun tallafe
badiha ta fito ije
a dan sarau saida komai ki lattafe sharabo ba fatan sa daiman soyayyar ki ne
badiha ta fito ije a zona ai dai fice girin mutu ije isa da girmin ta na shi gude
dota mami yana baya cikin ki ne
badiha ta fito ije
da zuli wallahi sai da karar ranki ne
badiha ta fito ije
badija ne na badiya shi majazubin ki ne buwayar bawa shi buwayar sarkin sa ne
badiha ta fito ije a zona ai dai fice girin mutu ije isa da girmin ta na shi gude
badiya shukura cikin sanki ne
badiha ta fito ije
rabili dauta suna cikin adin manki ne
badiha ta fito ije
sharibi ismail da dan wali majazuban ki ne a yaro da kudi badiha shi ma da mutarki ne
badiha ta fito ije a zona ai dai fice girin mutu ije isa da girmin ta na shi gude
badiya ki kula da shi
badiha ta fito ije
ki mai da bai ga masu gurin cutar da shi
badiha ta fito ije
ki mai ladabi abu da budan ki kisa da shi saboda fili da boya bai boye san ki ne
badiha ta fito ije a zona ai dai fice girin mutu ije isa da girmin ta na shi gude
yari manga ado da bayanan ki ne akwai baban yare ya nitse a cikin sankine
bari hata fito yace
fatiya ta kashe rubu babai be ganki ne uba ne ga fatiya ka da ne kuma dagon ki ne
fatiya hata fito yace a zo na yi bai fice gidan da wasu yace isa da girman ka na shehu ne
da fito ice a sunaye tai fice kinin ga wusi ce isa da girman ta na shehu ne
da fito ice a sunaye tai fice kinin ga wusi ce isa da girman ta na shehu
to fatiya da fito ice a sunaye tai fice kinin ga wusi ce isa da girman ta na shehu ne